نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
ولا يلبس النساء من الرقيق إمرا يصفهن إذا خرجنا
ما لن يتي النساء ما تيكي waɗanda suke gidan aure ko waɗanda suke gidajensu matuƙar sun balaga wala yalbasu minar raƙiƙi wato ba za su saka ba a jikinsu daga kaya wanda yake shata kaya wanda yake maras kaburi ma yasifuhunna abinda zai siffanta wato ƙilar jikinsu abin da ya shafi gangan jikinsu wacce ce mai jiki ko marasa jiki wacce ce wanda ya take fara ko baka to baya halitta mace ta saka wannan tufafin a jikinta idan kharajna idan dai za su fito daga cikin gidajensu wato wannan ko da ba za su fito daga cikin gidajensu ba matukar akwai wanda yake ajnabi ne nata wa haramu ne akan ta ta saka tufafin da zai bayyana mata surar jikinta wato ta sa tufafi damamme wanda zai dame mata jikinta wannan bai halitta ba na'am
wala yajuru rajulu idarahu badara wala thawbahu min al-khuwaylai
malam yace wala yajuru rajulu idarahu badara haka nan kuma bai halitta mutum musulmi ya dinga jan jaftan shi a kas ya dinga tafiya yana jan wandan shi a kas baqaran saboda girman kai wannan bai halitta wala thawbahu min al-khuyala'i haka nan kuma bai halitta mutum musulmi ya dinga jan tufafin shi dogon riga ce ko wando ne ko kuma rawanin shi ne ya dinga jan shi a kas min al-khuyala'i saboda takama da nuna isa da jiji da ka da rena mutane wannan bai halitta ba saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadisi ingantacce wato dukkan wanda ya kasance yana jan jaftan shakas to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kalle shi ba da idan rahama a gobe kiyama sannan kuma wato wannan yana ɗaya daga cikin alamomi wanda Allah subhanahu wa ta'ala baya yi wa wannan mutumin magana magana mai kyau Allah subhanahu wa ta'ala baya diba zuwa gare shi ranar tashin alkiyama haka nan kuma bai tsarkake shi daga zunubai sannan kuma azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare shi an gane ko? Na'am
وليكن إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه
to shikenan wato idan mutun yana so zai saka tufafi a jikinsa wando ne jafto ne doguwar riga ce mayafi ne waliyakun ilal ka'abaini wato wajibi ne ya kasance zuwa idanunsa ya zamanto inda mutun zai saka a jikin shi in wando ne kada yi ƙasa da idanun sau in riga ce kada ta yi ƙasa da idanun sau haka nan in mayafi ne kada yi ƙasa da idanun sau haka nan in jafto ne kada yi ƙasa da idanun sau saboda wannan shine abin da shari'a ta musulunci ta gindaya shine abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya umarci sahabban shi da su yi shi ma kana dunal ka'baini fa finnar wato dukkan abin da yake ƙasa da idan sau to wannan a cikin wuta yake dan Allah ya ce wa man jarra thawbahu khuyala alam yanzuri Allahu ilayhi yawmal qiyamati usratul mu'min ila nisfi saqaini fala haraja fi ma bainahu wa bainal ka'bay an gane ku fa huwa anzafu li thawbihi wato mutun ya tsaida tufafin shi zuwa idanin sau anzafu li tsaubi shi shine mafi sanya tsafta ga tufafin shi saboda shi zai sanya wa tufafin shi ba zai dauki kura ta kasu ba sannan ba zai kwashi wata kazamta ba da yaje hucewa ta wajenta ba zai kwashi komai ba wa atqali rabbihi sannan kuma wannan kin shine yafi nuna cewa wannan bawan Allah yana kiyayewa dokar Ubangijin shi. Saboda dukkan abin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa doka ce. Doka ce idan mutum ya taka ta to ya taka dokar Allah. Idan mutum kuma ya aikata abin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi umarni da aikata shi, wato ya bi doka ta Ubangijinsa. Na'am.
وينهى عن اشتمال الصماء وهي على غير ثوب يرفع ذلك من جهة واحدة ويسدل الأخرى
مالن يتي وينهى أن يهني عن اشتمال الصماء دنغني ديون كرمان يحي متين يهي كرمان يحي دادامن وانن نسهن mutum ya saka tufafi daya a jikin shi ba wando kawai mayafi ne katu kawai kuma yayi kurman yafi duka hannayen shi ya shigar da su a ciki wahiya ala ghairi thawbin wato ita shi kurman yafi wanda aka yi hani da shi shine mutum yayi wato yayi wannan yafi din ba wani tufafi a jikin shi wannan tufafin shi kadai ne a jikin sa to shine wanda ya tabbata a hadisi ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi hani akan shi hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yana cikin sahihu Muslim an gane yarfa'u dhalika min jihatin wahidatin wato zai dage wannan yafan nashi daga bangare daya wayasdulul ukhra kuma ya saka wato jefan da an gane ko ya dora ɗaya daga cikin wato tufafin nashi akan ɗaya daga cikin kahudin shi ɗaya da kuma ya barta a bude kuma sannan kuma hannayen shi duka biyu a ciki lokacin da za su gaisa da mutum sai dai ya huddo shi ta ƙasa in yace zai huddo shi ta ƙasa kuma tsirece shi za a gani wannan shine abin da yasa aka yi hani akai saboda a cikin shi akwai wato bayyana al'aura ga mutane shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala da ma'aikin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato sun yi hani game da bayyana al'aura ga waɗansu daga cikin mutane in banda waɗansu ƴan kaɗan daga cikin mutane wanda su ne kaɗai ya halitta su ga al'aura ta mutum na'am
wa zalika idza lam yakun tahta ihtimalika thawb
malam yace wa zalika to wannan hani wanda ya tabbata daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana kasancewa ne idza lam yakun thawbun idan ya kasance ba wani tufafi idza lam yujad thawbun idan har ba a samu wani tufafi ba tahta ihtimalika a kalkashin wannan yafi din naka da zaka yi na'am
wa ikhtulifa
fihi wato malamai sun yi sabani sun dada juna sani a cikin hukuncin yafi wanda mutum zai yi kurman yafi ala tsobin in ya zamanto akan wani tufafi ne irin wannan zamanin sanyi ka huto dole sai kayi game ka hada wannan rigal ka sa wannan rigal kaman kalka saki to kuma sai kai kurman yafi da karshe saboda ko inan ka kaleje sanyi to ya halitta yin haka nan din ko bai halitta ba waɗansu daga cikin malamai suka ce illar da ta sa dama aka hana shine saboda bayyana tsiraici kamar karka sa jallabiyar ka a jikinka lashi a kalau da hula kyan kaga kuma kai kurman yafe da karshen da koda za ku gaisa da mutum dai in ma dai ya bayyana kawai jallabiyar ka ce zai gani ba laifi waɗansu kuma suna ganin cewa dai kawai ihtimalus samai shine bai dace ba ba wai illa ba ita bace wato bayyana tsiraici waɗansu suna ganin cewa almanu din yana nan waɗansu kuma suna ganin cewa ya halitta saboda illa ta koru na'am
wa yumaru bi satr al awrati wa izrat al mu'mini ila an safi saqaihi
wa yumar malam yace ana umartar mutum musulmi baligi mai hankali bi satr al awrati da ya sutrace al awrasa daga idanuwan mutane wannan wajibi ne dole ne ya zamanto mutum yayi kokari iyakacin gwargwadon karfin shi akan ya kiyaye al'aurar shi daga idanuwan mutane idan ya zamanto kuma mutum shi kadai ne a cikin gidansa ko a cikin daki ya kome to wannan mustahabi ne ya sitirce al'aurar shi wa izratul mu'min malam yace kwarjalle na mutum mumini namiji ba mace ba ila ansafi saqihi, wato idan ya dauki bangaren da yafi wato gajarta shine ya zamanto zuwa ga wato rabin kwabrin shi, ya kasa kwabrin shi gida biyu, to sai ya takaita akan rabi din. Wato wannan shine kurjalle na mumini idan ya dauki aksar din, amma kali yayi sama daga nisbu saqihi, idan yayi sama daga nisbu saqihi wannan yayi guluwi, ya huce gona da iri, saboda ba wani hadisi da ya tabbatar da haka. Ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya ce, wato izratul mu'min ila ansafi saqihi la junaha aw la haraja fi ma bainahu wa bainal ka'bayn wa ma asfalu min dhalika fa fi an-nar wa la yanzuru Allahu yawma al-qiyamati ila man jarra izarahu bataran. Aw kama qala alayhi salatu wassalam, wato kurjalla na mumini, da aka ce mumini anan ya shafi namiji kadai banda mace, mace ya halitta ta saka tufafinta ya dinga sharar ƙasa idan tana tafiya a titi, saboda haka matan sahabbai suke yi, haka matan ma'aiki alaihi salatu wassalamu suke yi. Wato idan suka fito daga cikin gidajensu, rigar da suka saka a jikinsu to tana sharar ƙasa suna tafiya da ita. Kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu wata ta yi mai tambaya, wato kamar yadda Ummu Salama ta tabbatar, wato tace da shi inni mura'atun utilu zaili fa amshi fi makanil qajir fa qala alayhi salatu wassalamu yutahhiruha ma ba'dahu. Tace ya rasulullahi, ni mace ce ce wanda gedar tufafi na nake saka ta da yawa, kuma ina tafiya a guri wanda yake mai datti, a guri wanda yake mai najasa. Manzo Allah ya ce, to gurin da zaki shafa bayan kin huce guri mai najasan nan, to ya tsarkake wannan najasa. Wato batukar wannan najasa bushashiya ce, kika bi ta kanta, to in kika huce ta kanta gurin da zaki tarra mai tsarki ya shafe wannan abu, ya tsarkake shi. Na'am.
Wal fakhizu awratu wa laysa kal awrati nafsiha.
Malam yace wal fakhiz, wato cinya, mutum ya kiyaye cinyarsa, ya kiyaye ta daga idanuwan mutane, saboda ita ma auratun al'aurat, wato al'aurat ya ghairul mughallaza. Al'aura kashi biyu ce, akwai auratun mughallaza, akwai auratun ghairu mughallaza. Akwai al'aura wanda shari'a ta musulunci ta matsa sosai a kanta, wanda ba wanda ya halitta ya gani sai matarka ko kuma baiwarka. Akwai kuma al'aura khairu mughallaza, wanda ya halitta waɗansu daga cikin mutane su ganta, ko da ba matarka bace kuma ba wato baiwarka bace. An gane? To ita ce cinya. Walaysa kal awrati nafsiha, malam yace amma ita cinya hukuncinta ba kamar hukuncin al'aura ba, wanda ambatanta ya gabata a baya take. Cinya tana da hukunci na daban, saboda ya halitta ka bayyana ta a gurin waɗansu daga cikin mutane. Kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu wata rana yana zaune a ɗakin nana Aisha, yana kwance, wato wani kaso na cinyar shi a buɗe da kwabrin shi duka a hili. Mahaifin nana Aisha Abubakar Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi, ya nemi izinin ya shigo wajen shi. Nana Aisha radiyallahu anha ta gaya mai, ta ce baba ne ya zo shi, yana kwance a wannan kin halin, ya ce mai bismillah ya shigo. Ya shigo, suka sha hira. Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu shi ma da ya leka bai ga abokanan shi guda biyu ba, bai ga ba ma'aiki, bai ga Abubakar ba, ya ce to duk inda wani yake suna tare da wani, kawai shi ma sai ya zo shi. Mai gida yana nan, aka ce eh, sai ana mai sallama. Aka ce Umar ya zo shi. Mazala yana kwance, ya ce a ce mai shi ma ya shigo. Usman dan Affan Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi, shi ma ya huto da ya walga, ya walga, bai ga ba ma'aiki, bai ga ba Abubakar, bai ga ba Umar, ya ce to waɗannan guda ukun duk inda suke a yanzu suna tare. Saboda dama yawanci ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana cewa kharajtu ana wa Abubakar wa Umar, dakhaltu ana wa Abubakar wa Umar, amantu ana wa Abubakar wa Umar. An gane ko? Ya ce to duk inda suke suna tare. da yaje shi gida mai gida yana nan aka ce mai ishi nana Aisha radiyallahu anha ta ce mai Usman dan Affan ya zo shi manzala yana kwance tashi ya gyara zaman shi ya gyara tufafin jikin shi ya to a ce mishi ya shigo da ya shigo aka sha shira nana Aisha ita ta rike abun aranta sai da maiki alaihi salatu wassalamu ya raka su suka shiri da ta dawo da ya dawo shine sai take ce mishi to mu iyayenmu da basu da daraja a gurinka lokacin da babana ya shigo kana kwance ko jikinka ba gyara ba umar ya shigo ko jikinka baka gyara ba amma da ke sirkinka ne mijin diyarka ne ya shigo ya ga tashi ka jajjara jikinka ko Allah ya ce ba daga nan take ba yace ala astahyi min rajulin tastahyi minhu almalaika yace ba zan ji kumiyar mutumin da mala'ikai ma suna jin kumiyar shi saboda shi Usman dan Affan mala'ikai ma jin kumiyar shi suke an gane ko na'am
wala yadkhulu ar-rajulu al-hammama illa bi idzani
wato mahallu shahidi shine anan maiki alayhi salatu wassalamu ya bayyana cinye shi ga Abu Bakar da Umar wanda su kuma ba sa daga cikin wanda ya halatta su ga al'aurar wanda wannan yake nuni akan cewa ashe cinya ba kamar al'aura take a hukunci ba wala yadkhulu ar-rajulu al-hammam wato bai halitta mutum musulmi ya shiga cikin gidan wanka illa bi mi'zarin face sai dai da jafto sai yana daure da jafto a jindin shi sannan kuma zai shiga wannan gidan na wanka al-hammam anan ba ana nufin ban daki ba wannan na wanka saboda mutum ya ji sanyi ya ji dadi al-hammam wato waɗansu ban dakoki ne wanda aka tanade su saboda yin wanka na magani mutum ba ya da lafiya a saka shi ciki ya yi wanka wata matsala ta samu mutum ya shiga ya yi wanka wannan shine ake magana ana to mutum ba zai shiga face sai da jafto in namiji ne
wala
tadkhuluhu al-mar'atu illa min idzanin wala tadkhuluhu al-mar'a mace ba ta shiga cikin wannan gidan wanka illa min illatin face sai dai saboda wata illa ba ta da lafiya za ta shiga ciki ta yi wanka na magani ko kuma tana cikin jini na biki jini ya kasa tsayawa an ba ta yanda za ta yi ta yi maganin wannan abun to za ta iya shiga ciki ko kuma jini na al'ada an gane ko ko kuma wanka na janaba na'am
wala yatalasaq wala yatalasaq rajulani wala mar'atani fi lihafin wahidi
malam yace wala yatalasaq rajulani bai halitta mazaje guda biyu mutane guda biyu su danfara fi lihafin wahidin a cikin mayafi guda daya wato su lulluba da burgo guda daya maza guda biyu kenan bai halitta su yi haka nan walam ra'atani haka nan kuma mata guda biyu su ma bai halitta su lulluba da burgo guda daya matukar babu wani tufafi a jikin su an gane na'am
wala takhruju ra'atun illa mustatiratan la budda laha minha minhu min shuhudi mawti abawaiha aw zi qarabatiha aw nahwu dhalika mimma yubahu laha
shikenan malam yace wala takhruju ra'atun haka nan kuma mace ba ta fitowa daga cikin gidan mijinta ta fita ta shiga gari illa mustatiratan face dai halin kasancewarta tana mai suturcewa jikinta wato za ta fito daga cikin gidanta tana mai lullubewa jikinta tana mai saka kayan da shari'a ta musulunci ta yarda da asasu idan za a fito kuma ita ma fitowar fi ma la budda laha minhu cikin abin da ba makawa ga ita wannan matar dole sai ta fito din akwai abin da yake ba dole bane ta fito wanda inda ba ta fito ba kai miji mutanen kirki ba za su zage ka ba ita matar ita ma ba za a zage ta ba abin da ba makawa dole ne sai ta fito min shuhudi mauti abawaiha daya daga cikin mahaifanta mamarta ta rasu ko babanta ya rasu. To wannan yana da kyau miji ka yi wa matarka izini ta tafi ta je ta ta zauna a dinga yi mata gaisuwa. Wato waɗanda za su zo su yi wa iyayenta addu'a, mahaifiyarta addu'a, Allah ya jikanta, Allah ya gafarta mata, ba laifi za a yi mata ta'aziya. An gane ko? Ko kuma mahaifinta ya faɗi ya rasu, kuma duka a gari ɗaya ake. To wannan ba laifi. Wannan labudda lahane min al-khurush. Au zi qarabatiha, ko kuma rasuwar wani wanda yake ma'abucin kusanci da ita. Irin yayanta ya faɗi ya rasu, kananta ya faɗi ya rasu, kanwarta ko yayarta ta faɗi ta rasu, wannan dukansu zi qarabatiha ne. Wanda dole ne a ce an ganta a wannan gurin matukar lafiya kalau. To ba laifi za ta fita, amma in za ta fita ta yi fita ta shari'a, fita wanda musulunci ya yarda da ita, ba wai za ta saka kayan da ita ta ga dama ba ne, kayan da wato addini da musulunci yana faɗa da su. Akwai kayan da ka gani ma dama ce ake mai tsoka na addini, to ba za ta yi fita irin wannan fitar ba. Au nahwi zalika, ko kuma makamancin wannan. Mimma yubahu laha, wato daga irin wato fitar da aka halitta mata, wato irin abin da ya shafi kaman wani yayanta yana aure, ko ana auren kananta, ko ana aure a gidansu, ko ana wata sabga wanda take mai daɗi ko maras daɗi a gidan mijin, a gidansu mijin, to wannan ba laifi, mace za ta iya fita. Amma in za ta fita dole ne ta yi shiga ta shara'a.
ولا تحضر من ذلك ما فيه لوح نائحة أو لحو من مزمار أو أود أو شبهه من الملاهي الملهبة
ملهية
إلا الدفة في النكاح.
ما لن يتي ولا تحضر من ذلك wato mace ba ta halarta min zalika daga cikin waɗancan abubuwan da aka halitta mata na fita ɗin, to ba ta halarta ma fihi nauhu na'ihatin, wato jana'izar da a cikinta akwai wato kururuwa ta mai kururuwa ta makoki. In ya zamanto a gurin wannan makoki akwai wata tana nan ta hana mutane wali, sai ki kara take yi ta hana mutane wali, ta ce wayyo jigon mu, wayyo kaza dinmu, to in ta ji labari ba za ta fita ba, ta tafi can. Saboda wannan guri Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hani game da wannan abu, kuma dukkan waɗanda suke wannan gurin yana da kyau a ce sun hane ta daga yin wannan abu. Saboda wannan yana daga cikin abin da wato aka samu bulbudinsa daga tun lokacin jahiliya. Wannan abu ne wanda yake na jahiliya, kamar yadda ma'aike alaihi salatu wassalam ya faɗa. Kuma ma'aike alaihi salatu wassalam ya ce wato mai irin wannan kururuwa ɗin, idan mutum ya mutu, to gobe kiyama idan har bata tuba ba, za ta zo ta a jikinta tana sanye da riga ta mangelo. An gane ko? Kamar yadda ma'aike alaihi salatu wassalam ya faɗa. Sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce dukkan waɗanda suka zamanto haka suke yi ba sa daga cikinmu. An gane ko? Laysa minna man daraba al-khuluda wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'awul jahiliya. An gane ko? Na'am. Aw lahawin min mizmarin, ko kuma ya zamanto abinda shari'a din ta halitta wa mace ta fito guri ne na taya murna, auren yayanta ko kuma kananta, ko kuma yayarta, ko kanwarta, sai zamanto a gurin amma kuma akwai lahawun wargi, akwai wasa da ake yi min mizmarin na algaita, ana wasa da algaita, ana nan wato an cika unguwa, wato masu algaita sun zo suna ta wasa. To wannan in miji ya ji haka sai ya ce ke kwanta bacci da lahiya. Babanta ya kira ya ne wance, ya ce yanzu zan wani mu daga asibiti. To Allah kiyaye, Allah kiyaye. An gane ko? Au'udin, ko kuma wato ana wasa da sarewa, ana ta kada ta, to wannan shi ma babu laifi mutum ya hana matar shi halartar wannan guri. Saboda wannan guri ne wanda ba wai mala'ikai bane na rahama suke saukowa, shedanne ne kawai a gurin. In ka je kai ma sai a ziga matar taka. a ce to wance ke akai wai buke shiga irin ta kaza irin ta kaza ga sanin duk mata sun kaman ya shekara 70 ke kuma buke wuce shekara 10 wani abu a ce wallahi to kuma lau kuma abin ya rikice maka in ka zo ka in ta zo aushi bihihi minal malahi ko kuma abin da yayi kama da haka minal malahi daga cikin wasanni almulhiya waɗanda suke shagaltarwa wato wasa wanda yake shagaltarwa to duk wani wasa wanda yake shagaltarwa an ce an dauko shada ana na ana ganga to inda in so samu ya kalkabarta ta tai an gane ko Allah a ci bulla ya zo shi in so samu ne kalkabarta ta tai ɗan orkest ne sun zo su kalabarta ta tafi an gane ko illa duffa fin nikahi mallan yace face dai kotso shi ma a aure kadai ba wai abin da ya shafi harkal aihuwa ba ko mutuwa kotso wannan shine ba laifi za a iya dakowa mata wanda suka iya kotso kuma ya zaman to ba a titi bane za a yi shi a gidan auren ne za a yi kuma babu wani shige da huci na mazaje a ciki duk namijin da kaga ya shiga wannan gurin to na gidan ne so yanzu a wannan lokacin babu laifi in aka dauko kotso su tashi su kadai a cikin gida eh ba laifi na'am
wa qad ikhtulifa fil kabar
wato haƙiƙa an yi sabani a cikin halaccin to idan ya zaman to babu kotso a garin babu wanda suka iya kotso to shin ya halitta a zo da badojala shine ganga a zo da shi a shiga irin nasu shada cikin gida a yi tafuga shi wadanda suka ce a kotso shi kadai ya tabbata amma badojala wannan wato ba a samu ba wadanda suka ce to tunda shi ma dai kotso din abin da yake badawa din tasirin da yake yi ne ya shiga cikin jikin mutum shine abin da shi ma gangan zai yi ba laifi
na ya khalu rajulun bimra'atin laysat minhu bimahram
mallan yace wala ya khalu rajulun bai halitta mutum ya wafanta ya kadaita daga shi sai wata mata laysat minhu bimahram wanda ba zu muharrama shi bace bai halitta mutum ya je shi hira daga shi sai diyarka daga shi sai kanwarka daga shi sai yayarka daga shi sai wata ilwulku wannan bai halitta yana da kyau a ce an samu wani zu muharrami wanda zai zauna tare da shi a kusanta ko kuma ya zauna yana tsinkayar su an gane ku saboda duk lokacin da ya zama to namiji da mace su kadai ne suka zauna to wanda zai kasance na ukun su ba mala'ika bane zai kasance na uku wato shedan ne zai kasance na uku haka manzo Allah ya faɗa la yakhlu rajulun bimra'atin illa kana salisuhuma shaytanan ko illa kana salisuhuma shaytanan wato face sai na uku ya kasance shedan shine na uku ko kuma sai shedan ya kasance shine na uku dan haka dai wajen haduwar namiji da mace wanda ba zu muharramai ba akwai hadari kurai da gaske na'am
wala ba'sa an yaraha bi uzrin shahadatin alaiha aw nahaw zalika aw idha khatabaha
to shikenan mallan yace wala ba'sa babu laifi an yaraha mutun ya ga mace wanda ba zu muharramai shi ba li uzrin saboda wani uzuri mai karfi min shahadatin alaiha na shaida akanta wato ya ga mace dan kasuwa ne yana kasuwanci mace tana kasuwanci sai ta je gurin shi dokan kaya ta bashi miliyan 3 kuma kayan miliyan 10 take so a bata tace rana ce za a kawo miliyan 7 kuma da wani kudin wanda za a kara wata sabuwar siyayya to yanzu bai san ta ba hija ta ai ni ce matalwa ne cewa talwa ne matalwa ne to ba laifi ya ga huskarta dan ya gane ta da kyau idan karo na farko ne kale ba ta na 10 ya ba ta da wata miliyan 3 da rabi ya ta je ta dawo ta ka 500 ya gani kuma ta yi lissafi abu da ya fara tahiya da kyau kuma shi ma mijin nata ya ce eh kurai mata ta ce to a wannan lokacin kuma sai ya saka mata kaya aw nahwi dhalika ko kuma makamancin shaida akan ta irin kaman likita in ya zamanto a mata babu wanda ta karanci wannan bangare kuma mace ce ce za a yi wa aiki dole larura ta bayar da haka to wannan ba laifi namiji zai iya ganin mace wanda take ba zo muharraba shi ba wanda take ajnabiyarsa saboda illar rashin lafiya saboda hifzun nafs aw idha khatabaha ko kuma idan shi wannan mutumin yana neman auren wannan matar ne yana so zai aure ta ne to amma kullum ita a cikin niqab take da katan hijabi kullum shi bai taba ganin ta ba kawai sai da ya ganta yana tana tahiya to yana so zai aure ta to ba laifi ya ga huskarta ba laifi ya ga hannayenta na'am
ammal mutajalla falahu an yara wajha ala kulli hali
malam yace wa ammal mutajalla amma dattijuwa wanda ya zamanto ta huce shekara 50 falahu an yara wajha ala kulli hali wato namiji ya samu ya halitta a gare shi ya ga huskar wannan mata din a kowane hali saboda dattijuwa ce wannan na'am
wayunha an-nisa'u an wasfi shi'ar
an wasli
na'am an wasli shi'ar
sha'ar ba shi'ar
an al-washin
na'am malam yace wayunha an-nisa'u an ya hani ga mateki hani wanda yake na haramci an wasli sha'ari dangane da sadar da gashi da wani gashi na dabobi ko wani gashi sawa mashi bai halitta ba haramu ne mace ta saka mashi a kanta wato malamai sun yi sabani game da mace wanda take mai aure wajen ta saka mashi a kanta idan ya zamanto mijinta ya mata izini ita kanta kaman na goruba kanta irin na wani namijin shi kuma mijinta kullum huta yake in yaje shi kasuwa yana ganin wa'insu mata masu gashi halgadan baya kullum in yazo shi sai ta ga ya canza mata huska yana huda yana kai yana namiji to waɗansu daga cikin malamai suka ce in shi ya hali yana ganin wannan kyauta da Allah subhanahu wata'ala ya mata ta gashin kai ita ce matsalar kadai wanda take hada shi da ita ba laifi ya siyo mata mashi a hada mata wanda shi ma gashin zai kai hali gadan baya amma ba wai ta raka hutuwa ba da shi wanda shi kadai zai raga gari saboda tazwirin yake so ba laifi amma waɗansu suna ganin cewa a har shi ma ai bai kamata bai keta dokar Allah abinda Allah ya yi wa mace bai kamata bai ce shi kuma sai an mishi sama da haka na idan mai gashi yake so tunda da Allah ya halitta mishi auren mata hudu in yana tunanin waɗannan halayenta gabaki ɗaya suna burge shi na ta komai da komai suna burge shi amma kawai gashi ne bata da to sai je arwo mai gashi wanda kuma halayen nata matsala ne ya zo shi wannan in ta taba shi daga wajen rashin gashi ya je shi wajen mai gashi in wacce kuma ta furtumo shi wajen halayenta sai ya zo shi wajen mai halaye masu kyau an gane ko wato idan aka ce ashir ana nufin waka an gane ko eh zakal ladhi la yumayyizu baina ash-shi'r wa sha'ri wato wani ne yake yana wa wani habaici yace yanzu malami ne wanda yake koyarwa a jami'a wanda hali yake cin jarar malamai amma kuma shi bai san bai bambancin da yake tsakankanin ash-shi'r da ash-sha'r idan aka ce ash-shi'r ana nufin waka wa ma 'allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin an gane ko amma ash-sha'ru ana nufin gashi wa anil washim sannan kuma an yi hani wanda yake na haramci game da yin zane a huska wato ayi shaushawa a huska wannan shi ma bai dace ba saboda yana daga cikin taghayyuru khalqillahi yana daga cikin canza halittar Allah wato Allah subhanahu wata'ala ya halitta bawon shi yanda yake so to amma kuma wani ya ce a'a dole ne saboda a can a bambanta tsakankanin ƴan unguwa kaza da ƴan unguwa kaza ayi shaushawa dole ne a bambanta tsakankanin kaza da kaza wannan bai dace ba abin da yake ya halitta shine za a yi za a shaushawa idan da larura irin an ce ko jiri yayi wa mutun yawa a ce sai an dan tsatsa ganin kishi wannan ba laifi saboda larura ce ba wai duk ƴan gidan bane suke da wannan abu zai iya yiwa ma a cikin gidan shi kadai ne yake da wannan abu wannan larura ce amma ya zama to kawai tambari ne na unguwa kaza wannan bai dace ba saboda yana daga cikin canza wato halittar Allah subhanahu wa ta'ala na'am
ومن لبس خفا او نعلا بدا بيمينه
مالن yace wa man labisa khuffan dukkan wanda zai saka takalmi kafa ciki a kafar shi aw na'alan ko kuma zai sanya takalma kafa waje a kafafuwan shi guda biyu dama da hagu to bada biyaminihi ya fara saka kafar dama kafin kafar hagu ko takalmi mutun yaje siye in zai gwada ya gwada kafar dama saboda dama haka ma yake alayhi salatu wassalam yace an gane ko wato idan ɗayan ku zai saka takalmi a kafar shi idan ta'ala ahadukum falyabda bi yaminihi an gane ko wa idza naza'a idan kuma zai fitar da shi zai fitar da takalmi kafa ciki ko kafa waje to in yazo bada bi shimalihi ya fara fitar da hagu din an gane ku haka ma yake alayhi salatu wassalam ya fada idan ta'ala ahadukum falyabda bi yaminihi wa idza naza'a falyabda bi shimalihi litakuni lyumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza lalace idan ɗayan ku zai saka takalmi a kafafuwansa to ya fara da dama in zai fitar ya fitar hagun sannan kuma ya fitar da dama zala ce saboda dama ta kasance ita ce farko wajen sawa ita ce karshe wajen tubewa na'am
wala ba'asa bilin ti'ali qa'iman
mallan yace wala ba'asa babu laifi wato ya halitta babu laifi bilin ti'ali da sanya takalmi qa'iman a tsaye babu laifi wato mutun ya sa takalmi a tsaye ba dole bane sai ka zauna zaka sa takalmi a tsaye zaka iya sawa ka huto daga cikin ɗakin ka kana zaka sauka daga saman teras ga takalman ka nan ba laifi kasan su
wa yukrahu al-mashyu fi la'alin
wahidatin mallan yace wa yukrahu al-mashyu an karhanta yin tafiya fi na'alin wahidatin mutun yana sanye da takalmi kafa daya a hannun shi daya kuma a kafar shi wannan bai dace ba in cirewa ce yayi to ka hudda su duka bi kai tafiya ba takalma yafi sama da a ce kana tafiya da takalma an saba ganin ka kana tafiya da takalma biyu sai a ga kana tafiya da takalmi ɗaya rana kai tsaka to wannan wani ce bai anya ko wancan lahiyar shi kwa a ce ko wani je he shi mu ya ko da canyi abu kaɗan gaya ce cika da ne to wannan makaruhi ne ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya ce idan dai ɗaya daga cikin ku takalmin shi ya cire to in bai samu ba kabar da zai gyara to shi ke dai ya ɗauki takalmin ɗayan mai lafiya ya riƙe shi ma a hannu ya haɗa su ya yi tafiyar kafa ja ya fi a ce ɗaya a hannun shi ɗaya a ƙafar shi sai dai in ya zama to kawai larura ce irin mutumin da ya zama to kafa ɗaya gare shi baya da kafa ɗaya yanzu wannan larura ce ba laifi zai iya yawon shi da takalminsa kafa ɗaya a kullum saboda kafar dama ɗaya ce gare shi na'am
wa tukrahu tamathilu fil asrati wal qibadi wal judurani wal khatami
to shikenan mallan yace wa tukrahu tamathil an karhanta yin butun butumi an karhanta yin su fil asirra a cikin gadaji makaruhi ne wato ayi wani butun butumi a jikin gado ko a jikin daral gado wal qibabi da kuma wato kubbobi kafa kafa irin kubba a jikin zaure na shiga gidan wani abu makaruhi ne shi ma ayi butun butumi ayi hoto na mutum ko ayi hoto na wata tsuntsuwa ko ayi hoto na wata dabba ta daji ko kuma ta gari wannan makaruhi ne wal judran haka nan kuma makaruhi ne ayi hoto na butun butumi a jikin katangi na gidaje na mutane bai dace ba mutum a jikin katangar shi a bai hoton shi ko a mai hoton wani shehin shi, ko a mai hoton wato a wata dabba wanda a cikin gidan ake saida ta, bai dace ba. Wala khatami, haka nan kuma makaruhi ne wato a yi butun butumi a jikin zobi, a yi kamar mutum ga kan mutum nan da makamantansu, bai dace ba. Malam ya ce arraqamu fi thawb, wato yin zane na lamba a jikin tufafi baya daga cikin wato abin da aka hana shi, abin da aka hana aikata shi, baya daga cikin abin da ake cewa at-tamatsilul makruha, yin zane na lamba. An gane ko a maka lamba 15 ba suna ba komai, wannan baya daga cikin zanen da aka hana yin shi. Amma dai malam ya ce wa tarkuhu ahsan, wato barin shi, mutum rigar da take da lamba a jikinta kal ya siye ta ma, wato shi ne ya fi. An gane ku? To alhamdulillahi, al'ilmu inda Allah subhanahu wa ta'ala.